الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammacin ranar Litinin 26 ga watan Juma'a da akhira shekara ta 1437 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 4 ga watan 4 shekara ta 2016. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, darasi da ya gabata mun gama littafin da ke bayani game da wato hukunce-hukuncen tufafi, wanda bayani ya gabata tufafi ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada mana, na daga cikin dalilan da suke tabbatar da cewa tufafi ni'ima ce ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya jaddada mana shine fadarsa da ke cikin suratul Nahl. Ubangiji ta'ala ke fada, wallahu khalaqa wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum min al-jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum kazalika yutimu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimu ash-shahid wa ja'ala lakum sarabila taqikum al-harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Ubangiji ta'ala shine ya halitta muku tufafi taqikum al-harra, wanda ke kare ku game da zafin rana, haka shine ya halitta muku tufafi wadanda suke kare ku game da tsananin sanyi, sannan kuma da tufafi na musamman waɗanda suke kare mu game da makamin abokin gaba shine suke, wanda Ubangiji ta'ala ya ambata haka a layin ni'imomi da yake jaddada, wanda yake ba yake ambata mana ni'imomin da ya jaddada mana. Don haka ita wannan sura, har ma wasu malamai suke kiranta da suratul ni'am, saboda yawan ni'imomin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya zano a cikinta wanda ya jaddada ma bayansa. Haka aya na cikin suratul A'raf, Ubangiji ta'ala na faɗa, ya bani Adama qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasu taqwa zalika khayr zalika min ayati llahi la'allahum yatadhakkarun. Ubangiji ta'ala na faɗa cewa ya ku ɗayan Adam, ku san da cewa tabbas mu ne muka saukar muku da tufafi, wato daga sama tufafin da ke sitirci al'aura. Ubangiji ta'ala shi ne ya saukar mana da wannan tufafi. Me yasa? Saboda a sababin ruwan da yake saukarwa ta hanyar nan auduga take tsurowa, in ta yi ƴaƴa a fitar da wannan audugar da ita ake zare, in an nada zare kuma da shi ake saka tufafi, wanda wannan ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To dan haka mun wuce da hadisai da dama waɗanda suke nuna mana wato asali dai game da tufafi shine halacci kamar yanda muka yi bayani sai abinda shari'a ta tunge cewa banda tufafi kaza an gane ko ababa mun wuce da wani nau'i daga cikin nau'ikan tufafi wanda ya zama haramu ga mu wato mazan wannan al'umma banda matan mu kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa duk wanda ya sanya wannan tufafi a nan duniya to Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta masa wannan tufafi a gobe kiyama duk wanda ya sa tufafin alhariri a matsayin shi na namiji a nan duniya to Allah ya haramta masa sanya irin wannan tufafi a gidan aljanna a gobe kiyama kamar yanda kuma riwaya ta daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa cewa san da cewa kadai wanda ke sanya wannan tufafi sai wanda ba shi da rabu a gobe kiyama wanda ba shi da rabu a gobe kiyama shi yake halitta ma kansa sanya wannan tufafi a nan duniya to mun yi bayani akan cewa tufafi na alhariri baya halitta ga namiji ne a nan duniya amma mace mu'mina Allah ya halitta mata kamar yanda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga tufafin alharir wato da hannunsa na dama da na hagun ya daga zinare manzon Allah sai yake cewa waɗannan abubuwa guda biyu haramun ne ga mazan al'umma ta sai ce halak ne ga matansu to dan haka shi tufafi na alharir Allah ya yi alƙawarin tufatar da mu'minai a gobe kiyama a gidan aljanna amma yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir haka Allah ya faɗa a cikin suratul hajji haka ya maimaita irin wannan aya a cikin suratul fatir haka in ka koma cikin suratul insan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira dan haka koda mutun ya shiga aljanna indai ya sanya wannan tufafi a rayuwarsa ta duniya ya tabbata kuma Allah ya haramta ma mu'mini wannan tufafi yasa to Allah ba zai tufatar da shi wannan tufafi gobe a gobe kiyama a gidan aljanna koda ya tuba Ubangiji subhanahu wata'ala ba zai tufatar da shi wannan tufafi dan haka mun yi bayani a baya haka nan wanda ya shagiya ta duniya to koda ya tuba Ubangiji subhanahu wata'ala ya haramta masa giya ta gidan aljanna to dan haka da alhariri da zinare wannan kwata kwata baya halatta ga mu'mini baya halatta mu'mini yayi adam tufafi na alhariri baya halatta didi da zubi na zinare yayi wanda shi ma mun wuce da hadisi na musamman dan haka tufafi ado na alhariri da wari na zinare Allah ya ke banci mu'mini a gidan aljanna kamar yanda ɗan aljanna za a musu wari na zinare da azurfa kamar yanda can yace wa hullu asawi ramin fibba ɗan aljanna Ubangiji ta'ala yace an musu ado na wari na azurfa a ayat da muka karanto dazu a cikin suratul hajji inna allaha yudkhilul ladina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtiha al-anharu yuhalluna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a Ubangiji ta'ala yace ɗan aljanna an musu ado a aljanna ado wanda yake na wari na zinare da gold shine wato diamond sannan sai yace wa libasu bi fiha harir tufafi ɗan aljanna a aljanna Ubangiji ta'ala yace alharir kaga kenan anan abinda muke so mu fahimta kenan duk wani tufafi asali sai mu ce halak ne sai tufafin da shari'a ta toye kamar yanda muka ga hadisai sun nuna mana baya halatta mu sanya tufafi na alharir dan cikar fa'ida shine muka ce za mu dan ambata kadan daga cikin wasu tufafin da aka haramta mana kafin darasi na yau asali ne kamar yanda muka yi bayani dole ne mu'mini ya rufe al'aurarsa ya sanya tufafi wanda zai rufe al'aurarsa domin bayyanar da al'aura haramu ne kamar yanda dalilai sun wuce a lissafa na daga cikin su hadisin Al-Miswar Ibn Makrama. Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin Sahih Muslim. Yake cewa wani lokaci ana cikin aiki, yace na kinkimo wani dutse ina dauke da shi. Yace ina da wato gyauto na zani na wanda kasancewar bai wadace ni ba, na dan daura shi a tsatsona. Ni za a yi, yace na dauko wannan dutse sai zanan na wuce ya kunci. Da ya kunce yace ni ko bana iya sauke dutse. Baya iya sauke dutse. Kuma ga ya zanan shi ya kunce ya fadi. Ni za a yi, yace sai na yi hakuri na manta da wannan zani na da ya kunce. Ya kunce ya fadi, yace sai da na kai inda nake nimi in aje dutse. Maza Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da ni, irji'i ila thawbika fa kuzhu. Kuma da ku zanin ka ka daura. Maza Allah sai ya ce wala tamshura. Kar ku sake ku ringa tafiya zirara. Wannan hadisi yana nuna mana bayyanar da al'aura ga mumini haramun ne, kwata-kwata baya halatta. Dan haka a wani hadisi ingantacce, hadisin na cikin Sahih Muslim, riwaya ta Abu Sa'id Al-Khudri, Allah ya kara masa yadda, maza Allah sallallahu alaihi wasallama ke faɗa, la yanzuru rajulu ila aurati rajuli wala almar'atu ila aurati almar'a. Maza Allah ya ce kada namiji wato ya kalli al'aurar dan uwansa namiji, haka nan mace kada ta kalli al'aurar ɗan uwanta mace. Wani kan iya ce wato ai yana halatta kenan namiji ya kalli al'aurar mace, tunda an ce namiji kada ya kalli al'aurar dan uwan shi namiji, kenan mace anan min babu aula. Kamar yanda baya halatta kaga al'aurar dan uwanka namiji, haka nan mace baya halatta. Kamar yanda mace baya halatta ta ga al'aurar ɗan uwanta mace, haka baya halatta ta ga al'aurar wato namiji. Sai dai in ya kasance tsakanin ma'aurata ne, wannan babu laifi, kamar yanda Ubangiji ta'ala ya faɗa, kunna libasun lakum wa antum libasun lahum. Kaga wannan hadisi kenan yake fa'idantarwa haramci game da kallon al'aura ta wani. In aka ce al'aura ta namiji shine daga cibiyarsa izuwa gwiwarsa, baya halatta ya bari wani ya ga abin da ke tsakankanin nan, sai dai idan matar shi ce ko kuma baiwarsa. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya ce wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru marud. Dan haka wani sahabi, manzo Allah ya ce masa, ihfaz awrataka illa min zawjika aw ma malakat yaminuk. Manzo Allah ya ce ka kiyaye al'aurarka, kada ka bari wani ya gani, sai dai matarka, ya ce ko kuma abin da damarka ta mallaka, ma'ana baiwarka. Dan haka al'auran namiji daga cibiyarsa kenan zuwa gwiwarsa, dole ya rufe abin da yake tsakankanin nan, domin cinya ma al'aura ce. Kamar yanda Abdurrahman ibn Jarhad, Allah ya kara masa yadda, yake cewa jalasa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama indana wa bakidhi munkashifa. Yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna a gunmu, yace cinya ta a bayyane. Faqala, sai yace amma alimta anna al-fakhidha awra. Manzo Allah yace baka san da cewa cinya al'aura ce? Hadisin na cikin sunan Abi Dawud da sunan Tirmidhi da musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne ingantacce. Manzo Allah yace masa, shin baka san da cewa cinya al'aura ce? Akwai hadisi wanda Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana da cinyarsa. Dan haka malamai suka hada kan wannan hadisi da wancan hadisi, suka ce wannan aiki ne na Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan kuma fada ce tashi. In fada da aiki suka ci karo, to ana gabatar da fada akan aiki. Kuma in halacci da hani da haramci in suka haɗu, to ana gabatar da haramci akan halacci. Ma'ana in ya zamanto da aka samu dalili wanda yake nuna halaccin abu, aka samu wani dalili wanda yake nuna haramcin abu, kuma alhali gaba ɗayan su ingantattu ne, to sai a gabatar da hadisin da yake haramtarwa akan wanda yake halittawa. Shine suke cewa al-hadir muqaddamun ala al-mubih. Kenan duk wani dalili wanda yake mai hani, shi ake gabatarwa akan dalili wanda yake mai halittawa. Kamar yanda kuma suke da ka'ida al-qawlu muqaddamun ala al-fi'li, fada ita ake gabatarwa akan aiki kaga wannan fada ce dashi yace amma alimta annal fakhiza awra manzo Allah yace baka sanna cewa cinya al'aura ce sannan kuma ga hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyanar da cinyar sa wannan bayyanarwa da yi wannan aiki ne wannan kuma yana iya nuna cewa yake banta da shi anan kuma ya tabbatar ma wannan sahabi yace cinya al'aura ce dan haka baya halatta mumini daga abin da ke gwiwarsa zuwa cibiyarsa ya bayyana wani ya gani dole ne mutum ya rufe abin da yake tsakankanin nan ita ko mace mumina dukkan jikinta al'aura ne illa abin da shari'a ta tuke mata fuska da tafukan hannu su kadai ne za ta iya bayyanawa to a takaice kamar yadda muka yi bayani wannan yana nuna cewa dole ne kenan mumini ya suturce al'aurarsa to hakanan yana daga cikin bayyanar da al'aura mutum ya sanya tufafi tufafin da ke bayyanar da al'aurarsa a fili in ma ya kasance tufafi ne wanda yake transparent kenan sarasara wanda ake ganin abin da ke baya duk tufafin da zai bayyana al'auran mutum to wannan haramun ne mutum ya sa sawa'an namiji ne ko mace haka tufafi wanda yake matsatsi wanda zai bayyanar da al'auran mutum to wannan haramun ne sawa'an namiji ne ko mace an gane ko kamar yanda baya halatta mace ta sanya kaya matsatsu waɗanda za su siffanta al'aurarta to haka namiji shi ma baya halatta kamar yanda zaka samu matasa wani ya sanya matsatsan wando da wata ƴar riga wanda take matsatsa duka kirar al'aurarsa gaba daya a fili to da macen da ta yi haka da namijin da ya yi haka gaba dayansu suna daga cikin waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala na haramta musu jin kanshin aljanna a gobe kiyama kamar yanda hadisi na cikin sahihu muslim daga abu huraira Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ke faɗa sinfani min ahalin nari lam arahuma manzo Allah ya ce akwai sifofi guda biyu na ɗan wuta manzo Allah ya ce amma ni ban san su ba yasa saboda ba su bayyana ba a zamaninsa sifa ta farko sai ya ce qaumun ma'ahum siyaqun ka azna bil baqar yadribuna biha an-nas wasu jama'a tare da su manzo Allah ya ce akwai bulaloli yanda ka san kamar jilar shanu tsiyar shanu haka gudalar take manzo Allah yace yadribuna biha an-nas wanda suna dukan jama'a da wannan gudala sifa ta farko kenan na biyu sai yace wani sa'un kasiyatun ariyat wato da wasu mata waɗanda suke tufatattu a hakika ariyatun manzo Allah yace amma azrace suke sun saka tufafi a jikinsu da sunan cewa wai sun kare al'aurarsu amma azrace suke me yasa tufafin domin bai kare komai ba ya siffanta al'aurarsu gaba daya manzo Allah yace mumilat yace mata ne waɗanda suke masu karkatar da hankulan mazaje zuwa kallonsu ma'ilat manzo Allah yace kuma karkatattu ne domin tafarki na gaskiya tuni sun karkace masa manzo Allah yace ruqusuhunna ka asnamatil buqtil ma'ila kawunansu manzo Allah yace yanda ka san tuzar raguni wanda ya koshe wanda ya karkace akwai nau'in raguni da ake kiran shi bukut al-bukut shine raguni kurasan katar raguni ne yana da babban tuzo wanda in ya koshi tuzan karkacewa yake manzo Allah yace kawunansu yace yanda ka san tuzar raguni wanda ya karkace ma'ana a yanda suke irin wani kitso kala-kala da yanda suke loda gashi a kansu in ma ba karin gashi ba mace ta yi in ma gashin kanta ne ta yi irin wannan kitso na arna da wannan kitso to ta shiga karkashin wannan hadisi manzo Allah ya ce waɗannan sifofi ma wanda suka siffanta da waɗannan sifofi manzo Allah ya ce layi da kullun aljanna ta yi ce ba sa shiga aljanna a gobe kiyama in dai sun halitta haka to kwata-kwata ba sa shiga aljanna domin duk wanda ya halitta haka ya halitta haram wanda ya halitta haram ya kafirta in kuma sun san laifi ne suka ci gaba da yi har mutuwa ta cin musu ba su tuba ba to ba sa shiga aljanna a karon farko lokacin da ƴan aljanna suke shiga aljanna sai an azabtar da su gurgurdan laifin su a gidan wuta manzo Allah ya ce wala yajidna riha kuma ba sa samun kaishin aljanna sai yace wa inna riha hada yujadu min masirati kaza wa kaza, lalle kanshin aljanna ana samun shi daga tafiya ta kaza da kaza, a wata riwaya shekara 40, a wata riwaya shekara 500 ake jin kanshin aljanna, ba su shiga ba kanshin ta ma ba za su yi ba. To dan haka baya halatta ga mumini namiji ko mumina mace su sanya kayan da zai siffanta al'auransu, in ma ya kasance sarasara ko mu ce transparent kenan, wanda za a dinga ganin abin da ke baya, ko kuma ya kasance kaya ne matsatsu waɗanda za su siffanta al'auran mutum, to wannan haramun ne. Namiji kenan baya halatta ya sanya irin wannan tufafi. In ma ka sanya wando wanda yake matsatsi, to ka sanya rigajen labiya mai fadi wadda kenan za ta rufe al'auranka gaba daya, amma ka sanya wata t-shirt wadda gata ba ta wuce tsatsanka, kuma ga yawan dan da ka sa pantalon ne ya matse jikinka, to wannan haramun ne kwata-kwata, baya halatta. Baya halatta ga mumini domin ka siffanta al'auranka. Sannan yana daga kenan wannan kaga kenan a tufafin ma in ka sa, ko da tufafi ne wanda ya halatta ka sa, kenan dole sai ka sanya tufafin da zai suturci al'auranka, tufafin da zai bayyana da al'auranka haramu ne. Sannan na daga cikin kuma abu na biyu, nau'in tufafi da aka haramta mana wanda ba sa cikin hadisan da malam ya zo da su, ya sa saboda shi ya yi sharadin sai hadisi wanda yake muttafaqun alayhi. Wannan bayani ku da muke yi domin cikar fa'ida, mun karanta littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tufafi. Na biyu shi ne ake kiran shi wato libasun taswir, littafi wannan tufafi wanda suke na nuna mutum yana da abu alhali kuma baya. In aka ce a taswir, wato shi ne kamar misali ƙarya da ita ce ake kira da azur, ma'ana abinda ba haka ba ka nuna haka ne, shi ne ake kira a taswir. Me ake kamar misali takarda ta jabi da ake kamar misali takarda ta jabi da mutum zai zo yi, ko ka zo ka yi wata takarda, ka zo ka sace wani tashi ka yi, me ake kira shi da turanci kamar misali taswir da ake wani. A takaice dai idan muka ce a taswir kenan yin ƙarya, shi ne ake kira a taswir, domin azur ita ce ƙarya, kenan ka nuna wani abu na ƙarya, ka nuna kana da abu alhali kai ko baka. To akwai tufafi wanda ake kiran shi libasu taswir ko kuma libasu zuwa, misali kamar yadda hadisi na Asma Allah ya kara mata yadda, hadisin yana cikin sahihai al-Bukhari da Muslim, take fada take cewa annamra'atan qalat ya rasulullah, wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace ya manzon Allah inna li barra, tace ya rasulullah ina da kishiya, fa hal alayya junabun in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yudini, tace ya rasulullah ko ina da laifi idan na nuna mijina ya bani kaza, ya mun kaza alhali kuma bai bani ba. Kamar misali ta zo da wasu tufafi ta ringa nuna ma ƴar uwarta cewa ai shi mai gida wane ya mun kaza, shi ya mun kaza, shi ya mun kaza, alhali kuma ba shi ne mata ba, tace ya rasulullahi in nayi haka na nuna ma abokiyar zama ta, shin ina da laifi? Qala, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da ita al-mutashabbi'u bi ma lam yu'qa, bi ma lam yu'qa kalabis saubai zuwa, manzon Allah yace duk wanda ke nuna cewa an bashi abu alhali ba a bashi ba, mai nuna kenan wadatuwa da wasu tufafi kenan abinda ba a bashi, wanzu Allah ya ce kalabi su sau bai zuwa, kamar ya yi gaman tufafi ne biyu waɗanda suke da ƙarya. Farko ya sanya tufafi na ƙarya wanda ba ya da shi, kuma sannan ya zo ya ƙara tura wani a kai, kaga ita ta nuna cewa tana da abokiyar zama, to shi ne take tambaya wai shin akwai laifi idan na nuna mata cewa mai gida ya mun kaza alhali kuma ba shi ya mun ba. Manzon Allah sai ya ce mata al-mutashabbi'u bi ma lam yu'ba, mai nuna an bashi abu, mai nuna koshi kenan ko wadata da abinda ba a bashi, manzon Allah ya ce kalabisi saubai zuwa, kamar mai yin zame ne da tufafi biyu waɗanda suke na ƙarya. To don haka wannan yana nuna duk wanda zai yi ado da abin da ba shi da shi in ma bangaren tibabi ko bangaren fada ko bangaren ilimi ko wani abu to wannan kasancewar ya aikata abin da Allah ya haramta misali shine malamai suka ce mutumin da zai zo ya sanya tibabi tibabin da yake banta da wasu alhali shi kuma ba shi bane an gane ko kamar yanzu misali mutumin da zai zo ya sanya tufafin malamai alhali shi ba malami ba kamar misali an ce wannan tufafi ne yake banta da malamai galibi in ka gani malamai sukan sanya shi to kaga anan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa kenan mutum ya nuna cewa yana da abu alhali kuma bai yarda shi ko kuma misali yanzu mutumin da an san akwai tufafi waɗanda suke na mawadata ne kamar yanda mutum zai je ya yi hayar tufafi kamar yanda a wasu kasashe za ka ga mutum ya je ya ɗauko tufafi haya na masu kuɗi ya zo ya nuna cewa shi mai kuɗi ne alhali shi kuma ba shi da kuɗi ya yi haka ne kawai dai ya yi jama'a to don haka in ma ya kasance ta ɓangaren tufafi ko ta ɓangaren faɗa ko bangaren wani aiki mutum ya nuna yana da abu kaza alhali shi kuma bayyana shi ka siffanta da siffar da baka da ita to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa kamar misali mutum yayi gaman tufafi ne biyu waɗanda suke na ƙarya kaga anan alhali mijinta bai bata ba sannan kuma sai ta nuna cewa mijin ya bata to manzo Allah ya nuna mata cewa tamkar ta yi gani ne na tufafi waɗanda suke biyu waɗanda suke na ƙarya kenan dan haka anan abin da muke so mu gane duk wani tufafi wanda baka da shi kenan na sifar da baka siffanta da ita ba to bai dace baka sa ka nuna cewa kai kaza ne alhali ba shi bane ba a gane ko sannan yana daga cikin nau'in tufafi da aka haramta mana shine libasu shuhura tufafi wanda yake na nuna shahara in ka shigo cikin jama'a a ringa bambantawa a gane kai kai ne akwai wanda zai sanya tufafi so yake in ya zo cikin jama'a kowa ya ringa kallon su ya zama tuba wanda yake da wannan tufafi banda shi shi kuma wannan libasu shuhura bai takaita ba akan tufafi kyawawa ko da tsohuwar riga ce kasa domin a cikin jama'a ka bambanta ko ka zo ka sanya hula ko ka zo ka mata wani tuntu ita hular so kake ka mata wani abu in an zo cikin jama'a kawai ka bambanta da sauran jama'a ko misali riga ka zo ka mata wani ado na fitar hankali wanda kawai dalilin in ka zo cikin jama'a a bambanta ya zamanto kawai kai kai ne tufafin da ya saba al'ada ta mutane wanda tufafi kawai an san galibin jama'a ba su saba sa wannan tufafi ba misali tufafin da kawai mutum ya sanya shi a cikin jama'a duk wanda ya zo kawai shi zai kalla sawa'an tufafi ne kyakkyawa ko tufafi ne waɗanda suke tsaye to wannan ya shiga karkashin libasu shuhura wanda libasu shuhura haramu ne tufafi wanda yake na shahara na nuna isa a cikin jama'a na cewa abun banta mutum kamar yanda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama riwaya ta Abdullah ibn Umar Allah ya kara masa yadda yake faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk wanda ya sanya tufafi mallabi sauba shuhratin fi dunya duk wanda ya sanya tufafi na shahara a nan duniya manzon Allah ya ce albasahullahu sauba mazallatin yawmal qiyama a ranar kiyama ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tufatar da shi tufafi na kaskanci sun mahulhi ba fi hinara sannan kuma za a cinna masa wutar jahannama a jikin tufafi don haka in za ka sanya tufafi kar ka sanya tufafin da in ka zo cikin jama'a za ka bambanta da sauran jama'a kowa in ya daga ido kawai ka bambanta da sauran jama'a in ma tufafi ne waɗanda suke kyawawa masu tsada misali wanda adansu da wani wankinsu ya cire ya saba da al'adar jama'a yanda galibin tufafin da jama'a suke sawa ko kuma tufafi wanda kawai in ka zo tsayin tufafi ne ka sa amma da nihin cewa ka bambanta da sauran jama'a an gane ko duk wanda ya sa da wannan nihin an gane ko dama abin ya ta'allaka da nihin ko da tsayin tufafi ne ka sa dan din ka bambanta da sauran jama'a to wannan ya shiga karkashin libasu shura ya shiga karkashin libasu shura dan haka kwata-kwata wannan haramun ne baya dacewa kamar yadda zaka samu mafi yawa waɗanda za su fada a ji galibi kuma a yau su suke da irin waɗannan abubuwa wanda shi in yayo shigar wannan so yake a cikin jama'a kawai ya bambanta kowa in ya daga ido kawai shine to irin waɗannan kwata-kwata ba sa dacewa ga mu sakamako a ranar kiyama tufafi na kaskanci Allah zai tufatar da mutum sannan a cikin tufafin a cinna masa wutar jahannama haka hadisi na biyu wanda ke tabbatar da haramcin haka shine hadisin Abu Zar Allah ya kara masa yadda hadisin na cikin wato hidiyatul awliya na Abu Nu'aym al-Asbahani hadisi ne hasan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada man labisa thawba shuhratin a'rada Allahu anhu hatta yada'ahu matawaba manzo Allah yace duk wanda ya sanya tufafi na shahara ubangiji ta'ala zai kauda masa kai ba ruwan shi da shi sai lokacin da ya tude wannan tufafi sannan ubangiji subhanahu wata'ala zai fuskanto shi duk lokacin da mutum ya sanya wannan tufafi to ubangiji subhanahu wata'ala zai juya masa baya ma'ana ubangiji ta'ala zai kauda masa kai kaga wannan yana nuna cewa yana daga cikin kenan nau'in tufafi da aka haramta mana kenan tufafi waɗanda suke na shahara wanda in ka shigo jama'a kai kadai za a ringa gani banda sauran jama'a kuma ka shigo damun wannan tufafi da ka sanya shi ka sa shi ne da nihin haka sannan yana daga cikin tufafin da aka haramta tufafin da namiji zai sanya tufafin da yake banta da mata ko mace ta sanya tufafin da yake banta da maza wanda an san kayan maza ne mace ta sa ko kuma kaya ne na mata namiji ya sa to wannan shi ma tufafin ya haramta kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi hadisin na cikin Bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa la'ana rasulullah sallallahu alaihi wasallama almutashabbihina min ar-rijal bil nisaa wal mutashabbihati min an-nisaa bil rijal manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya la'anci maza masu kamantacciya da mata haka ya tsine ma mata masu kamantacciya da maza ma'ana waɗanda za su ringa kwaikwayon maza game da abin da yake banta da su ko su maza waɗanda za su ringa kwaikwayon mata in ma a wajen bangaren tufafi ko a bangaren tafiya ko a bangaren maganganu da sauransu da dangam mutum ya ringa kwaikwayon mace in namiji ne to wannan ya haramta haka in mace ce ce ta ringa kwaikwayon mazaje wannan haram ne dan haka kenan anan duk tufafin da aka san yake banta da mata to baya halatta namiji ya sa duk tufafin da aka san yake banta da maza to baya halatta mace ta sa kaga yanzu misali kamar al'adar mu da dabi'ar mu anan idan ka dau atamfa tufafi ne na mata an gane ku in ka dauki atamfa a kasashen gwarawa su kuma tufafi ne wanda ya hada maza da mata da yake banta da maza ba maza su yi dinki irin nasu a tamfa haka za su dinka su ma mata su yi dinki irin nasu kamar yanda shadda mu a nan ba ta keɓanta ba da maza kaya ne wanda maza suna sanyawa mata suna sanyawa abinda yake bambantawa dinki to kaga a nan inda a ce mutum zai dau shadda ya yi dinkin mata to wannan ya shiga karkashin haramci ko mace ta dau shadda ta yi dinkin maza wannan ya shiga karkashin haramci an gane ko illa kasancewar namiji in ya dinka atamfa a nan ya sa yayi dinki na maza to lalle bai aikata haramci ba illa kasancewar yayi ya zo da dan abin da zai iya zubar masa da mutunci saboda anan abu ne sananne in kaga kayan atamfa an san kowa ne a da ne sai dai wanda yake kamar misali kawai wanda yake koma waki ko makadi zaka ga ya sanya kayan atamfa kaga a al'adar mu anan atamfa ba kayan mata bace amma in ka dawo kasashen gwarawa kaya ne wanda maza suna sanyawa mata suna sanyawa abinda yake bambantawa kawai dinki kamar yanda mu anan maza da mata sukan sa shadda abinda yake bambanta su shine dinki to dan haka dai duk abinda zai zamanto akwai kwaikwayon mata ga namiji haramu ne abinda mace za ta yi ta kwaikwayi maza haramu ne abinda ya shahi tufafi da sauransu dan haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato yake cewa la'anan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama al-mukhannisina min ar-rijal wal mutarajjilati min an-nisa kamar yanda Ibn Umar ya rawaito maza Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci maza masu kamantacciya da mata haka mata masu kamantacciya da maza maza Allah sai ya ce akhrijuhu min buyutikum irin wannan in kun gansu a cikin gidajenku maza Allah ya ce maza ku fitar da su maza Allah ya fitar da wani mutum mai kwaikwayon mata daga cikin gidansa kenan shine anan ake cewa dan Daudu haka Umar Allah ya kara masa yadda wata mata mai kwaikwayon maza Umar shi ma ya fitar da ita daga cikin gidansa dan haka a wata riwaya sariha daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda hadisin yana cikin sunani Abi Dawud da sunanin Nasa'i hadisi ne ingantacce maza Allah yake cewa wannan Abu Huraira yake cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ar-rajula yalbasu libsatal mar'a wal mar'ata talbasu libsatal rajul maza Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci namijin da ke sanya tufafin mata haka macen da take sanya wato tufafin maza ita ma Allah ya la'ance ta maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya la'ance ta to dan haka kasancewar wannan shi ma yana nuna mana kenan daga cikin tufafi duk tufafin da muka sanya ke banta da mata to a matsayin mu na maza mu'mine baya halatta musa haka nan mata mu'mine baya halatta su sanya tufafin da yake banta da maza ba ma a nesa ba da nan kawai in za a je wai roƙon ruwa zaka ga wai mata wasu sa wai tufafin mazajensu mace zaka ga ta sanya tufafin mijinta wai ta fito wai za a je roƙon ruwa wannan maguzanci ne jahiliya ce kaga roƙon ruwan ne za a tafi roƙon Allah ne za a iya saukar da ruwa amma kuma an fita da nau'in abubuwa waɗanda suke na saba masa bana ma akwai hadisin da ke nuna cewa masu haka fa ba sa shiga aljanna a ranar kiyama kamar yanda hadisin yana cikin sunan Nasa'i da Musnad na al-Imam Ahmad riwaya ta Abdullah ibn Umar Allah ya kara musu yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke fada salasul la yadkhuluna aljannata wa la yanzuru Allah ilayhim yawm alkiyama manzon Allah ya ce uku daga cikin mutane waɗanda suka siffanta da waɗannan sifa manzon Allah ya ce ba sa shiga aljanna a ranar kiyama kuma Ubangiji ta'ala ba zai kalle su kallo wanda yake na rahama farko manzon Allah sai ya ce al'aqul walidayhi al'aqu walidayhi me saba ma mahaifa wanda baya da'a ga mahaifansa Ubangiji ta'ala ya haramta masa aljanna kuma Ubangiji ta'ala ba zai kalle shi kallo wanda yake da jin kai nabiyin su sai manzon Allah ya ce wal mar'atul mutarajjila al-mutashabbihatu birrijal mace wadda take maza maza bai kama da maza kenan wanda da gangam ita ce take kwaikwayon maza ba haka Allah ya halicci halittarta ma'ana a wajen tafiya ko a wajen magana irin ta maza in har haka ne Allah ya halicce ta wannan ba matsala bane ba ko namiji wanda Allah ya halicce shi da irin waɗannan abubuwa ba laifi bane amma wanda a karan kanshi shine yake kwaikwayon mata ko macen da take kwaikwayon maza wannan Allah ya haramta mata gidan aljanna na uku sai yace wadda yus wato da wanda yake mara kishi me ake nihi mara kishi wanda zai ga aikin asha a cikin iyalin shi sai ya kauda kai ya manta ba zai hana ba kaga abin da ya saba ma shari'a a cikin iyalinka sai ka kauda kai ka manta ba za ka hana ba wannan shine na uku sannan yana daga cikin wato abinda aka haramta abinda ya shafi tufafi macen da ta yi imani da Allah da ranar kiyama baya halatta ta tube tufafinta a gidan da ba namijinta ba ko gidan mahaifanta misali mace ta tube tufafinta ta ajiye a gidan da ba nata ba gidan mijinta ko kuma gidan uwayenta to wannan in ta yi haka ta keta suturar da suke tsakaninta da Ubangiji subhanahu wataala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa a cikin hadisi ingantacce na cikin as-sunan na al-Imam Abu Dawud haka nan cikin sunan Tirmidhi da sunan Ibn Majah al-Imam Ahmad shi ma ya rawaito hadisin daga Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa ma min imra'atin takhla'u thiyabaha fi ghairi baitiha illa hatakat ma bainaha wa bain Allah ta'ala babu matar da za ta tuɓe tufafinta a wani gida ba nata ba manzo Allah ya ce face sai ta keta wato suturar da take tsakaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala. Haka Ummu Darda, Allah ya kara mata yadda, take cewa na fito daga gidan wanka zan dawo gida, tace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hadu da ni. Ta je gidan wanka ta yi wanka, sannan kuma ta kamo hanya za ta zo gida, sai ta hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce, min aina ya Ummu Darda? Yace, yake Ummu Darda daga ina? Qalat, sai ta ce, min al-hammam. Tace, ya Rasulullahi, daga gidan wanka nake. Fa qala, sai ya ce, wallazi nafsi bi yadihi, yace na rantse da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Mani nimra'atin tabahu thiyabaha fi ghairi baiti ahadin min ummahatiha illa wa hiya hatikatun kullu sitrin bainaha wa bainar rahma. Yace, babu matar da za ta tube tufafinta ba a gidan ɗaya daga cikin uwayenta, ba gidan mahaifinta ba, ba gidan mahaifiyarta kuma, ba gidan mijinta ba. Manzo Allah yace, face ta, keta dukkan wata sutura da suke tsakankaninta da Ubangiji subhanahu wata'ala. Sannan a wata riwaya, Ummu Salama, Allah ya kara mata yadda, take cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa, ayyu mamra'atin naza'at thiyabaha fi ghairi baitiha kharaqa Allahu anha sitra. Duk matar da ta tube tufafinta a gidan da ba nata ba, to Ubangiji ta'ala zai keta duk suturar da suke tsakaninta da shi. Ina ga mata, in an je wajen biki zaka ga mace tamkar a gidan mijinta take, wanda kuma a gidan babu amintuwa, wane ya shiga, wane ya shiga, har ma a ringa daukan sa a bidiyo da sauransu. Don haka waɗannan dalilai suna nuna haramcin mace ta je irin wannan salon da kwafir, ta je ta bude kanta, ana mata ana wanki, ana mata wani kitso da wani sauransu da sauransu, duka kwata-kwata wannan haramun. Waɗannan hadisai suna tabbatar da haramcin wannan. In aka ce tufafi, dole ne da duk abin da zai rufe kanta, da duk abin da zai rufe bangaren jikinta, baya halatta ta tube sai a gidan mijinta, ko gidan babanta, ko kuma gidan mahaifiyarta. A rike nan, wannan abu ne wanda ya shafi tufafi, wanda laifi ne. Da yawa daga cikin mata mu'mine suna wannan abubuwa, wasu akan rashin sani, wasu kuma akan tozartar da dokoki na Ubangiji subhanahu wata'ala. Dole ne mace ta tsara suturarta, tufafinta wanda Allah ya wajabta mata, in za ta fita ta sa, to wannan tufafi dole ta lazumce su, baya halatta ta tube su sai a gidan mijinta, ko kuma a gidan mahaifiyarta, ko a gidan mahaifinta. Don haka aka kaice dai wannan kaɗan daga cikin abin da ya shahi wato tufafi kenan. Sai mu je ko da hadisi ɗaya daga cikin darasin mu na yau. Qalal musannif rahimahullahu ta'ala, kitabul jihad, الحديث الأربعمائة، عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا وعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. مالم الله يجي كنسا كي فتاة وانا لتاكي ني وانا كي بياني كمدا حكنشا حكنشا جهادي كومشي حكنشا حكنشا نياج كلمة الجهاد إذن كما جيم لكين كسرا كينن أسلم وانا كلمة الجهاد an ciro ta ne daga al-jihad. Idan aka ce al-jihad, shine at-ta'ab wal-mashaqqa, gajiya da wahala, shine ake kira da al-jihad. Don haka Larabawa suna faɗa jahadtu jihadan ay balagtu al-mashaqqa, ko kuma ya zamanto kalima ta al-jihad an ciro ta ne daga al-juhud, ma'ana bi dhammil jim, jimun din kai masa zamma. Idan aka ce al-juhud shine al-faqa, ma'ana mutum ya bada iya kokarinsa. Me yasa? Saboda mayaki yana bada iya kokarinsa game da daukaka kalima ta Ubangiji subhanahu wataala game da yakar abokan gaba domin daukaka kalima ta Ubangiji subhanahu wataala. Duk wani mumini mujahid to yana sadaukantar da rayuwarsa, ya sadaukantar da dukiyarsa, ya bada iya kokarinsa domin daukaka kalima ta Ubangiji subhanahu wataala. Kenan in mun dauki cewa kalima ta al-jihad kenan an ciro ta ne daga al-juhud, kenan al-juhud shine abaka gurgudun iko, kenan mutum ya bada gurgudun iyawarsa, kamar yanda yake cewa walladhina la yajiduna illa juhudahu juhudahum ay faqatahum gurgudun ikonsu. A shar'ance idan aka ce al-jihad kamar yanda malamai suka faɗa shine bazlul juhudi, bagun juhudi fi qitalil kuffari wal bughati wa qutai tariq, wato bada iya kokari game da yakar wadanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala, da yakar azzalamai da kuma yan fashi. Idan aka ce al bugha, wato sune azzalamai, me ake nufi azzalamai? Wadanda suka fito suna yakar wasu daga cikin yan uwansu musulmi akan zalunci, to wannan su ma a fita a yake su wannan shahadi. Allah ne ku, kamar misali waɗanda za su ma shugaba wanda jama'a suka yi mubayi'a da shi, wasu su masa tawaye su koma gefe su dau makami su ce ba su yarda da shi ba, wani yancin su suke so, to wannan su ma ana kiran su al-bugha. Wannan kasancewar fita a je a yake su shahadi. Haka kuma kubba'u dari su ne yan fashi, waɗanda suka ɗau makami suka tsare hanya suna karɓe dukiyar jama'a, su ma wannan aje a yaƙe su shahadi ne. Kenan shine malaman suka ce bazlul juhudi, ba da iya ƙoƙari fi qitalil kuffari, game da yakar waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wal bugha da azzalamai, kamar yanda can Ubangiji ta'ala ya ce wa in qa'ifatani minal mu'minina iqtatalu فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ود تزمنتو جماعة الظالمة وبنجي تعالى يشكو يكيتا حرصي تاداو تاميك ويا إزواغ على أمر الله. شين سيشي وقبا إفري واتو دي أمفش ما سترى هنيا دومين سكرب دوكير جماعة تسوما ونم فتاة جي آيكيسو جهاجين. Jihadi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ijma'i na malamai, wanda ayoyi sun wuce a lissafa na daga cikin su uzina lil ladina yuqataluna bi annahum zulim wa inna Allaha ala nasrihim laqadir, da fadasa ya ayyuhal ladina amanu qatilul ladina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilza, da fadasa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharribuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyata an yadimu hum sajidun. Haka ayoyi sun wuce a lissafa waɗanda suke bayani akan haka, kuma insha Allah za mu ga hadisai kadan daga cikin su a gargashin wannan babu. Shi ne malam sun zo mana da hadisi na 400, shine hadisin Abdullahi ibn Abi Aufa, Allah ya kara masa yadda, ke fada cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayyamihi allati laqiya fiha al'adu, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sharan wasu kwanukansa wanda ya hadu da abokan gaba, kenan a cikin wani yaki daga cikin yake-yakensa da yi, wato an fita wani yaki a cikin waɗannan kwanuka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kenan a cikin yaki daga cikin wato yake-yakensa, yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fada, ni ya fada shi shine sai yake cewa in tabara a wannan yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya dan saurara kai hari ga abokan gaba, manzon Allah ya dan jira hatta idza malati shams, wato har sai da aka kai lokacin da rana ta karkata, kenan inuwar murice ta sauko sanyi ya dan fara sauka kenan mun rana ya dan saukaka shine yace hatta idza malati shams har aka kai lokacin da rana ta karkata yasa saboda rana din ta karkata akwai wata iska da take bugawa iska ta murjici wanda ake kiranta as-sala ita wannan iska tana ƙara man jikin dan adam da shaki qama fihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya a cikin jama'ar sa fa qala sai manzo Allah yace kafin haka menene zamu iya fa'idanta anan da yace intazara hatta idza malati shams manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan saurara kai hari ga abokan gaba tunda in zai fita yaki wani lokaci manzo Allah yana fita da sassafe in zai kai farmaki wani lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gab da alfujir kafin alfujir yake to karshen dare yake kai mamaya in kuma haka wani lokaci in an fita yaki wani lokaci yakan dan saurara sai idan rana ta karkata menene hikima ana shine wato zabar lokaci wanda yake dacince me yasa saboda jama'a su samu nishadi irin yanda za su zage su yaki maimakon in lokacin tsananin zafi ne kaga shi kanshi gumin rana ya ishi mutum don haka anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hikima da Allah ya karantar da shi sai ya dan saurara sai rana ta karkata inuwa ta sauko iskar yamma ta fara bugawa kenan jama'a gangan jikin su ya fara samun nishadi sannan a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai hari a lokacin nan qama fihi sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaya a cikin jama'ar sa fa qala sai yace ayyuhan nas yace ya ku jama'a la tatamannu liqa'a al'adu manzo Allah yace kada ku yi burin haduwa da abokan gaba an gane ku kada ku yi burin haduwa da abokan gaba in dai ana zauna lafiya to fatan musiba wala iyazu billahi wannan bai dace ba ga mu saboda yaki ba yaki ba abu bane ba wanda yake na dadi haduwa da abokan gaba abu ne wanda yake mai wahala kuma al'amari ne wanda yake na gaibu kana da tabbacin cewa in abokan gabar sun fito zaka iya tabbata a fagen daga ba zaka juya baya ba baka da tabbas akan haka al'amari ne na gaibu dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ayyuhan nas la tatamannu liqa'a al'adu yace kada ku yi gurin haduwa da abokan gaba kada ku yi gurin haduwa da abokan gaba amma wannan fa ba yana nuna cewa mutum kada yi gurin yaki kada kuma mutum yayi gurin shahada an gane ku wannan abu ne na daban wanda hadisai sun wuce a lissafa daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi dole ne ya zantar da zuciyarsa game da jihadi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce yace duk wanda ya sake ya mutu bai yi jihadi ba bai zantar da zuciyarsa game da jihadi manzo Allah yake cewa ya mutu a cikin imaninsa wato akwai wata tsaga akwai tawaya kenan dole ne mumini ya zamanto yana da gurin jihadi a zuciyar shi in jihadi ya kama amma shi jihadi yana da ladabba kamar yanda insha Allah za mu ga ladabban sautan da suke daban-daban sun wuce a lissafa dan haka gurin cewa ina ma abokan gaba su fito a kara to wannan haramun ne baya halatta mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi irin wannan guri amma fa da abin ya bayyana sai ga yawa wasu daga cikin jama'a Ubangiji ta'ala yake cewa kallazi yughsha alaihi min al-maut kace kamar an rugo masa magajin mutuwa idanun sai jijjiyawa suke waya qulul ladina amanu laula nuzilat sura fa idha unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-kitabu ra'aital ladina fi qulubihim marad yanzuruna ilayka nazara al-maghshi alaihi min al-maut fa awlalahum qa'atun wa qawlun ma'ruf anan ake tantance mu'mine waɗanda suke na ƙware da masu da aure imani anan munafikai munafircin su ya bayyana masu cewa ina ma a ce yaki ya bayyana shine can cikin suratu ali imran ubangiji ta'ala ke faɗa wa laqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzuru ubangiji ta'ala yace tabbas kafin haka ai kun kasance kuna gurin mutuwa kai wannan Allah yana ma kissanta mana game da al'amarin yakin Uhud yace kafin a zo wannan lokaci kun kasance kuna gurin mutuwa cewa wai ina ma abokan gaba su zo a kara ubangiji ta'ala yace fa kad ra'aytum ga mutuwar ai kun ganta ido da ido kowa ya zura ido yana kallo to dan haka baya halatta mutum ya ringa gurin mutuwa ya ringa gurin jihadi cewa wani yana bani labarin wani dan uwa a farkon tafiya ta sunna cewa yake jihadin nan da mu za a yi shi sai cika baki yake cewa yake da mu za a yi shi aka yi wannan sai yake cewa da muna tsammani sai shi kokin mu ma yace ashe mu ma sai an rage da mu to sai aka samu wani al'amari da ya bulla a nan gabas difa lokacin da za a tafi wa'azi sai aka tsare aka ce kar wanda ya wuce sai yake cewa jama'a ayi biyayya ga shi wa gauri sai ga shi dandanan ya sha da baya amma kafin haka shi yake cika baki akan mu to dan haka al'amari ne wanda yake na gai cai jama'a yace in shugabanni sun yi magana abu magana tunda sun ce a koma to dan haka abin da muke so mu gane kenan anan al'amari ne na gaibu dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada mu yi gurin haduwa da abokan gaba saboda in an hadu da abokan gabar baka da tabbacin ka tabbata a fagen daga ko kuma baya zaka juya saboda duk wanda ya juya baya a ranar haduwa da abokan gaba to makomar shi mutar jahannama cewa ubangiji ta'ala ya masa fushi kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitali aw mutahayyizan ila fi'ati faqad ba'a bi ghadabin min Allah wa ma'awahu jahannam wa bi'sal masir shine sai yace wasallallahu al'afiya kaza Allah yace ku diru ku ubangiji subhanahu wa ta'ala lafiya ku roki Allah ya ba ku zaman lafiya ya kubutar da ku game da duk wani kunci na rayuwar duniya da duk wani kunci na gona gobe kiyama dan haka yana daga cikin addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaitawa shine roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala lafiya shine yace wasallallahu al'afiya yace ku roki ubangiji subhanahu wa ta'ala zaman lafiya sai yace fa idza laqitum yace in har kun hadu da abokan gabar Allah ya kaddara yace to fasbiru manzo Allah yace ku dawo hakuri wa alamu kuma ku sani annal jannata ita aljanna ta hada bilalis suyu manzo Allah yace tana karkashin inuwar takobi aljanna ana samun ta a karkashin inuwar takubba lafazin suyuf jam'i ne na sai ma'ana jihadi sababi ne daga cikin sabubba na dacewa da aljanna dandanan mutumin da ya sadaukantar da rayuwarsa ya fita fagen daga domin daukaka kalimar ubangiji subhanahu wataala ana kashe shi makomar shi aljanna ce kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الآية تلاحق أتكي شدي وانا حديثي سي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سنما زعل صلى الله عليه وسلم سي يتي اللهم منزل الكتاب يتي يا الله يا أبنجي يا وندا كي سوكر للتتفاي domin game da saukar da littattafai ke akwai wato shine amfani na addini sai yace wa mushriyar sahab ya ubangijin da ke gudanar da gizagizai zuwa inda yake so su zubar da ruwa game da gudanar da gizagizai ke akwai amfani wanda yake na duniya sai yace wa haziman ahzab ya ubangijin da ya karya wato jama'u na kafirai lokacin da suka yi ca suka zagaye birnin Madina kwana da kwanuka domin su gama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mabiyansa game da wato kariya taron kafirai ake samun tabbatar waɗannan ni'imomi guda biyu ni'ima ta addini da ni'ima ta rayuwa sai yace izumu yace ya ubangiji ina roƙonka ka kariya waɗannan abokan gabar namu wansurna alaihim yace ya Allah ka ba mu nasara a kansu karin bayani akan hadisin insha Allah zai zo a darasi na gaba nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.